buzz with a song of happiness. I feel like a new bird with a song of happiness. Stop singing the blues to me. He's bringing good news to me. I'll be like I used to be. Always jolly, never melancholy. Goodbye, Mr. Blackbird. We don't need your new address. For here comes Mr. Bluebird with a song of happiness.
Like I used to be, just singing, da 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 da